as time passed by, oh, the games grew so hard. Each day 100 more friends did arrive, and I took to watching the clouds. Time on their back. Then I saw a man with a traveling pack. Out of the house I did go. Oh, oh, oh. I asked him the name of the town that he saw. Said the next one and the ones after that. Slowly I went. Da 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 da